A yayin da hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya ke ci gaba da janyo hankalin 'yan ƙasar a kan mahimmancin gudanar da babban zaben ƙasar cikin kwanciyar hankali, su kuwa al'ummar garin Salka ta ƙaramar hukumar Magama a jihar Niger Najeriya sun nuna damuwa ne a kan yadda suka ci sarkin garin nasu baya ɗaukar matakin zaman lafiya a tsakanin al'ummomin da yake shugabanta. Dama dai a kwanakin baya an yi wani tashin hankali da ya kai ga hallaka kimanin mutane 5 tare da ƙona gidaje sama da 50 a ciki har da ofishin 'yan sanda da kuma gidan basaraken garin. A wani taron manema labarai da wasu 'yan asalin garin na Salka suka gudanar a Mina, fadar gwamnatin jihar Niger, sun yi kira ne ga sarkin Sudan na kwanta gora da ya hanzarta ɗaukar mataki na dakatar da wannan basaraki. Bala Baƙo Salka na ɗaya daga cikin masu wannan ƙorafi.
Muna son masarautar Kwantagoran ta yi bincike akan waɗannan takardun da aka rubuta, su tarar da waɗannan laifukan da ake zargin shi da shi, domin su san shin abin nan da ake zargin su da shi gaskiya ne ko ƙarya.
To shi ma dai shugaban wata ƙungiyar matasa a garin Salkan, Malam Shaibu Alƙali, ya ce tunda a yanzu haka sarkin na Salka yana zaman gudun hijira ne, to suna buƙatar ya ci gaba da zama a can, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
A abubuwan da suka taso a Salka, so in aka ce haka kuma ya sake faruwa a maimuna da shi, to lallai Salka ba ta amince da haka ba.
To Alhaji Abubakar Abara shi ne sarkin na Salka da ake ƙorafi a kan shi, ga abin da yake cewa a kan wannan matsala.
To fatan shi lamari na shugabanci ba yanda za a yi a ce shugaba a ce kowa ya ji daɗin abin da yake yi, wani ko da kana kyauta mai abu kaɗan da bai kai ya kawo ba sai ya ga ba yin shi ba. Don Allah ya sani idan ina kyauta ma al'umma na bayan na da Allah da haske ne shi Allah ya sani, in kuma kyauta musu muke yi shi Allah ya sani, don shi mutum ɗan tara ne lokacin goma ba. Ku yi hankali a samu zaman lafiya a zona inda aka ga a kwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakw
matar Kwantagora da wannan dagaci yake karkashinta, tace tana sane da wannan matsala kuma tana daukar mataki. Kamar yadda madakin Kwantagora Alhaji Aminu Ahmad yayi karin bayani.
Eh lalle akwai musulmi musulata kuma musulata ta kira da kowa a cikin wannan abu an bane sanu musulata an kuma jakunne su an da gaji su domin a zauna lafiya. Amma wannan maganar ma ai har ta ce can mina sun komishinan police na shi na kira su kuma zauna da su.
A yanzu dai jama'a na ci gaba da fatar ganin an shawo kan wannan zaman tankiya a tsakanin wannan basaraki da al'ummar da yake shugabanta a wannan yanki da dama yake fama da matsalar yan bindiga. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka, daga Mina a Najeriya.